sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Doda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun soji a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kori wani sojanta tare da yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 5 bayan da ta same shi da laifin yi wa wata yarinya a shekara 13 fyaɗe.
2009 NA/63/2603 Kofra Aliyu Yakubu.
Ya ji hadarin a Riko Ikubi kenan shugaban wani kotun soja da ake kira court martial ke yanke wani hukunci ga wani jami'in soja da ake kira Kofra Aliyu Yakubu.
Sannan za ku muku ji cewa 'yan sanda a jihar Katsina sun tabbatar da kama mutum 43 bayan wata zanga-zanga da ta auku a farkon makon nan wacce hukumomin tsaro suka ce ta kai ga kone-konen wasu gine-ginen jami'an tsaro bayan da wasu matasa suka fusata kan yadda matsalar tsaro ke tabarbarewa a yankunansu a jihar.
Kanina ne
kai shaki sun dawo da doka da oda kuma sun yi nasara inda suka kama mutum 43 a waɗanda ake zargin su da sun aikata tashin hankali da mutum daya ya rasa ransa a cikin wannan zanga-zanga.
Sannan muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni daga Ghana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta India da ake kira ICMR a takaici ta faɗa a jiya Talata cewa mutum ɗaya cikin 15 'yan sama da shekaru 10 na ɗauke da kwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kamu da ita a baya bisa ga gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da 29,000 a faɗin ƙasar tsakanin tsakiyar watan Agusta da tsakiyar watan nan na Satumba. Dr. Balram Bargava, shugaban cibiyar ta ICMR, ya ce binciken da aka yi ya gano cewa kashi 15.6 cikin 100 na dukkan waɗanda ke zama a unguwannin marasa galihu suna ɗauke da ƙwayoyin garkuwar COVID-19 idan aka kwatanta da kashi 8.2 cikin 100 na waɗanda ke zama birane da kuma kashi 4.4 cikin 100 na waɗanda ke zama a yankunan karkara. India ce ƙasa ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mace-mace. An samu ƙaruwar yaduwar cutar ne tun bayan da aka dawo da harkokin sufuri, aka kuma buɗe kasuwanni, otel-otel da wuraren cin abinci a yawancin birane bayan da India ta fara sassauta tsauraran matakan kullun da ta sanya a baya. Amurka ta sanya wa wasu kamfanoni 13 da mutane 6 takunkumi a kokarin da take yi na daƙile hanyar samun kudaden gwamnatin Syria ta shugaba Bashar al-Assad. Ma'aikatar Baitul Mana Amurka ta faɗa a yau Laraba cewa shugaban babban bankin Syria na daga cikin waɗanda aka sanya wa takunkuman. Haka kuma shugaban hukumar leƙen asirin Syria da kuma wani ɗan kasuwar ƙasar wanda ake zargi yana da alaƙa da gwamnatin Assad. Ma'aikatar ta kuma ce an sanya takunkumi kan duk wasu kaddarorin mutanen da kuma waɗannan kamfanonin da ke Amurka, kuma ƙasar ta haramtawa Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su. An dai sanya wa mutanen da kamfanonin takunkumi ne saboda suna taka muhimmiyar rawa a gwamnatin Assad, a cewar Baitul Manan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrats, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban ƙasa mai zafi a daren jiya Talata, inda suka kwashi tsawon minti 90. Kowannensu na ƙoƙarin nuna wa Amurkawa masu kaɗa ƙuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru 4 masu zuwa ba. Sun yi muhawara kan yadda Amurka ke kan gaba a kasashen duniya da mace-mace 205,000 sakamakon annobar coronavirus da amincin zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafi da zaben Amy Coney Barrett mai ra'ayin mazanjiya da Trump ya yi a matsayin mai shari'a a kotun kolin kasar da rarrabuwar kawuna sakamakon wariyar launin fata da aka samu a Amurka da kuma manufofi akan harkokin muhalli da sauransu. Trump ya karyata wani rahoton jaridar New York Times da aka fidda a wannan makon, wanda ya ce $750 kadai Trump ya biya a matsayin harajin tarayya a shekarar 2016 a lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban kasa, da kuma a shekarar 2017 shekararsa ta farko a matsayin shugaban kasa. Trump ya ce ya biya miliyoyin kudade, amma Biden ya yi ikirarin cewa Trump ya biya harajin da ke kasa da na malamin makaranta a Amurka. A yau Laraba ne kasar Kuwait ta rantsar da Sheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah a matsayin sabon sarkinta, wanda ya dauki alƙawarin kare zaman lafiyar kasar da kuma hadin kanta. Sheikh Nawaf, dan shekaru 83 da haihuwa, tsohon yariman masarautar Kuwait mai jiran gado, ya gaji yayansa Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabani, wanda ya rasu jiya Talata yana da shekaru 91 a duniya. Ana sa ran gawar marigayi Sheikh Sabah za ta isa Kuwait a yau Laraba. Watanni biyu da suka gabata ne aka kai Sheikh Sabah Amurka a wani babban jirgin saman soja na Amurka a San Francisco 17, bayan da aka yi mashi wata fida a cewar gidan talabijin din NBC.
Kuma da Allah a gaida Maryam Bocci ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko, wata kotun soja a garin Maiduguri ta kori Corporal Aliyu Yakubu daga aiki tare da yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 5, bayan da ta same shi da laifin yawa wata yarinya a shekara 13 fyaɗe a karamar hukumar Bama da ke jihar Borno a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Rodo biyu ya aika mana.
2009 NA/63/2603 Corporal Aliyu Yakubu as follows: Count 1, 5 years imprisonment. Count 2, dismissal from service.
Brigadier General Ariko Ikubi kenan, shugaban wani kotun soja da ake kira court martial, ke yanke wani hukunci ga wani jami'in soja da ake kira Corporal Aliyu Yakubu a barikin sojan da mai malari kan kama shi da aka yi da laifin yawa wata yarinya a shekaru 13 da haihuwa fyaɗe a karamar hukumar Bama da ke jihar Borno. Kotun ta da yankewa Corporal Aliyu Yakubu hukuncin shekaru 5 ne a gidan yari, sannan kuma ta bayyana koransa daga aikin soja na yawa wannan yarinyan fyaɗe tun shekarar 2018, yayin da Captain Aminu Mai Ruwa, don da ake kira George Albuquerque, ya karanta in laifuffukan da wannan sojin ya aikata kamar haka:
That the accused took the advantage of the deserted area at the early hour of the morning. He dragged and drew the girl inside a nearby uncompleted building. He used her hijab veil to cover her face when she was shouting, and he smashed her head on the wall, which caused her bleeding.
Yace a ran ɗaya ga watan Yulin 2018 ne dai Corporal Aliyu Yakubu ya kama wannan yarinyar, inda ya amfani da wata dama na cewa babu kafa sosai a wajen da suka gamu da yarinyar, sannan ya jata cikin wani gida da ba a kammala ba, ya kuma rufe fuskanta da hijabinta tana ta ihu, sai ya buga kanta da jikin bango har ma kan ya fidda jini.
The girl was still crying when he carried pieces of blocks and hit her again on the head, and she was still struggling. Hence, he removed his belt and flogged her. He threatened that if she would not surrender, he would kill her.
Yace yarinyar ta ci gaba da kuka, sai ya dauki wasu fasassun bulo ya sake buga mata a kai, tana ta kokarin kwatan kanta, sai ya cire belt ya zana ta, har ma yana mata barazanar zai kashe ta idan bata amince masa ba.
It is the testimony of this witness that the accused now removed his clothes while she was still lying down on the bare ground.
Yace sojan da ake zargan ya cire wandonsa, ya yi amfani da yarinyar da karfi a lokacin da ta faɗi ƙasa, wanda har ma ya ji mata ciwo a gabanta, ya kuma fice ya yi tafiyar shi ya bar ta a yashi. Lokacin yarinyar ta farfaɗo daga baya sai ta fito, sannan wani bayan Allah ya ganta a tagayyare, ya tambaye ta abin da ya faru, kuwa ta maimaita masa, sai ya kai ta gidansu. Daga bisani suka taso da mamarta suka zo wajen jami'an sojan Najeriya, inda suka koka game da abin da ya faru, wanda jami'an sojan kuma suka gudanar da bincike a kai, har ma suka gano mutumin da aikata haka. A cewar Captain Aminu Mai Ruwa, da ake kira George Advocate na wannan kotun, wani hukuncin da zai tabbata ne da sa halin harkokin sojan kasar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna. To a Najeriya har ila yau, yan sanda a jihar Katsina sun tabbatar da kama mutum 43 bayan wata zanga-zanga da ta auku a farkon makon nan, wacce hukumomin tsaro suka ce ta kai ga kone-konen wasu gine-ginen jami'an tsaro. Zanga-zanga dai ta samo asali ne bayan da wasu matasa suka fusata kan matsalar tsaro da ke addabar yankunan jihar ta Katsina, ga sani Shu'aibu malumfashi da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Kane na ne.
Kane shaki wannan kuka yake sabili da an kashe masa kani. Sauran masu yin zanga-zangan sun yi mana bayanin cewa wata guda cir suka yi ana kai masa hari ba kakkautawa.
Yan zanda suka zo suna halibar da suka halibe shi.
To ni zan ce iyaka Allah ya isa Allah ya saka mai. Dan haka nan sun kwace mu mujikiyoyi sun hana mu zama gida kuma su zo su ci sanar da matayenmu. Kusan wata guda kenan kullun ko kwanan nan yaya na an dauki mata je a kafan sota. Jiya da jiyar sun yi to ke can wajen kafan suka je ma suka yebo shanu suka wuce. Ta bangaren Alhaji Yahuza.
Mun je area mu je mu.
Kin yi ba Dije Rabi a cikin gari suna ta'addanci ba ma'aikatan da
yake. Abin da ke faruwa suke zanga-zanga sakamakon halin kunci rayuwa da take ciki an kwashe masa dukiya shekaran jiya misalin karfe 9 na safe sun zo binnan gurbin magarya sun harbe mutane sun kwashe masa shanu jiya karfe 9 na dare sun zo garibin kan mai uwa da wabi sun watsa mutane sun kwashe masa shanu sun dauke masa amariya da kayan da aka kawo idan ka zo area jibiya mutane bila adadin dauke da makamai amma ba sa fada da yan ta'adda fada suke da mu talakawa
yan ta'adda suna je musu jiya muna ikrarin kwana 39 ba ai kwashe kita ba to zaka nan cikin garin da ba mu da gidan da baya suke da mutum saboda mu alhamdulillah gaskiya Allah yana tsare mu daga irin waɗannan abubuwan to mutanen nan sai suka shigo garin ne yau kaman da wasa ga cike tijina tun daga dare abun da ya dangana Hajji Biyo ai rike gari
shin wannan abu da masu zanga-zanga suka yi yayi daidai
wannan mataki tsakani da Allah muna so gwamnati ta fa'ido akai saboda wannan abun talaka ya dau mataki da kansa ne
da ratin tabe shi kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya tabbatar da aukuwar lamarin
a wasu matasa har ma da dattawa a cikin su sun fito suna zanga-zanga su tada hankali sun fara hanya duk motar da ta zo su bugi gilas su faffasa ta kuma akwai wani dan karamin office na border drill a hadaka ne na sojoji da yan sanda da immigration da custom wanda aka kafa kuma suke kula da shige da fice ta harkar border sun je wannan office da ke daddara shi ma sun sa masa wuta kone shi urmus a ciki akwai aiki fursabon guda biyu na su waɗannan yan border forces da kuma wata bindigar pistol da ake fitsabin guda daya su ma na yan sandan kan doki tun kona mota ta yan border patrol su suke ajiye motar shi kansa officer mai kula da wannan outpost shi ma sun kona motar
su zuwa ne mataki ko da kuwa jeri
mai girma commissioner yan sanda ya tura mukaddashin sa mission operations shi ne ya jagoranci yan sanda a wurin sun dawo da doka da order kuma sun yi nasara inda suka kama mutum 43 a waɗanda ake zargin su da sun aikata tashin hankali mutum daya a yi rasa ransa a cikin wannan zanga-zanga.
Sani Shu'aibu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi, kafin mu ci gaba da shirin mushakata da wannan waka.
Thank you.
kuma da yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambole ya hada mana kan matsalar garkuwa da mutane domin neman kudin fansa a Najeriya.
Satar mutane ko garkuwa da mutane don a biya kudin fansa wata sabga ce da ta samo asalinta a Najeriya a sashen kudu maso kudancin Najeriya. Sannu a hankali garkuwa da mutane ya mazaya zuwa sashen arewacin Najeriya. Idan mutum na sauraren rediyo da bibiyar kafafen yada labarai kullun safiyar Allah ta'ala za ka ji an sace ko an dauke ko kuma an kama wani ko wanci an yi garkuwa da su sai sun biya kudin fansa kafin su samu kansu. Satar mutane dai yana jawowa ƴan uwan mutanen da anka sace ko waɗanda anka kama shiga cikin kunci taraddadi rudani hasarar dimbin kuɗin biyan fansa. To ko me ƴan Najeriya za su ce a game da garkuwa da mutane ga wasu mazauna jihar Oyo?
Mani gurguwa gumi local government, satar mutane bai da kyau. Mu an doke mana moto uku, an amso su naira miliyan uku da mashin uku haka manka bai gidanmu.
Maza ne ko mata?
Maza ne. Moto uku na anka sako moto guda anka ta wani da aka dauko mutum biyu ga mutum hudu kenan.
Da haka duk kuma ƴan uwana ne. Wace hanya ka bi wajen biyan kudin fansa?
Abinda manka hada mutane mai 50,000 mai 100,000 haka manka hada kudin fansa manka hamsa har mai 20,000 har mai 10,000 mutane sun ba.
A wani wuri ne aka sace wadannan mutane?
A karamar hukuma mulkin Galange zo a Gumi.
Maza nawa ne mata nawa?
Maza duka maza ne guda hudu. Guda Aliyu yake, guda Alhaji Lawali, guda Alhaji Haske, guda wani yaro ne karami shi a bautar sunan shi ba.
To yaya kun ka gane wadannan sun ka sace su?
To wadannan barana an je an bincike su an ka samu informants garin tulmi yake an ka zo an ka bincika a hali a gaske kowa ta fara doka sai an ka tona asiriya tun sai ya fara bayyanawa shi ya doki uwa shi sannan ya tafasa kwai an ka ce an kama wasu tambowal wasu shinkafi an ka ji an kawo su an ka ji su mutum biya
shi wannan informant wata an ka fara sace wa
wata an ka fara sace shi wannan informant
daga nan sai zama mai ba masu aikata laifi labari
ya ba su bayani duka da rubutaccika.
Ya kuka ji da aka doke ƴan uwanku?
To mu kan bamu ji dadi ba saboda abubuwan da manka bai mu muna fatar Allah saka mu daga waɗannan mutanen da sun ka cuce mu.
Kwanaki nawa mutanen ku suka yi ga masata mutane?
Uku sun kai an doke su ran talata wa shigarin Narba ran juma'a da sa misalin kare daya an ka auso su.
To an dake su ko an ji musu roni?
A ba a bige su ban ciwo sun ce ko nuni ba a yi musu ko nuni su ba a yi balahi a lawan ka san ana ba su ruwa su yar arala ana yi musu ruwa su yi sallah.
Abdul Latif Aladeni a kin na fi abun bai ci ne kuro sai dai Allah ya horo
saboda me kace ba da kyau?
Saboda sheri ne in mutum wanda ya bida yaro ko washi ko bashi ne bai da ganin shi kwanan biyu ko kwanan uku to ka ga to sai a kuma sallah to sai ya biya kudi to an bai da kudi to shi ne sai ko ja sa yi to sai aka ji gomini ne to ka ga sheri ne.
Tuna na Alhaji Umaru nake ji mafuta to game da kidnappi kan abu ne wanda yake ba aiki mai kyau bane ya kamata a ji tsoron Allah a bashi. An taba sace maka wani dan uwa ko wani masoyi ko makwabci? An taba sace mini aboki wanda mun ka tashi tun muna kanana muna tare kuma sai ɗayan kun biyu makwabci na ne. Ai an ka zo an kai garkuwa da shi kuma waɗanda suka yi garkuwa da shi akwai wanda an ka samu akwai jini ne ciki dan uwa ne kuma ikon Allah yasa Allah tona asirinsu aka kama su amma kamun bana saboda waɗannan kuɗin da an ka sai da an ka ashi miliyan hudu amma wallahi ko kobo ba a gano ba amma kuma da zamba cikin aminci. Na biyu akwai wani bakona wanda ke kawo min shanu daga Gunu ya da nan Ibadan cin mai gida ne da kuɗi miliyan biyu kallan wannan abun bai wadatar ba sai suka ce sai ya bada miliyan bakwai da kyar aka shirya sai da biya miliyan biyar kaji miliyan bakwai kenan. To haka wannan a ji tsoron Allah kaga wannan gida sun kashe shi. Wannan sace-sacen da aka yi na wancan makwabcinka da bakonka ya dade to wannan da an kai yanzu magana gada ya kaje ko kwana 25 na kokore ba a yi ba amma wancan shi kuma yayi doguwar dadewa shekara ɗaya da ƴan watanni idan har don Allah a ji tsoron Allah a gyara zuciya don Allah a ba kasa ta zauna lafiya.
Suwana Umar Ja'i chairman kar akele Ibadan. To hakikanin gaskiya da sata da kinnafin duk abubuwan nan da ake ba amma ba masu ciwo bane abubuwa da suke rabu da mutane yadda take dan ma sun sa kowa tsoro ko sun ta da hankalin mutane sosai yake da kima musamman kinnafin don ba ta shiga garin da ya wuce a ce an dauki dan uwanka an tare shi baka san yadda za a yi da shi baka san iyaka ce rayuwar shi yadda halin sai shi gaba duka dan uwa da abokan arziki kowa ya shiga matsala ranar da an ga shi an dauki wani mutum to duk ƴan uwa da abokan arziki kowa na cikin mugun damuwa kuma wani kan jami'an su ma kansu sun shiga damuwa domin ba san halin da wannan mutum yake ko sai inda za su nemo mushi ba ka ga wannan babban matsala ce ko za a iya hadasa wa mutum wanda ma an mai kai zuciyar nesa ba ko na abin na ya kawo mai irma na ya kama shi dan uwan shi kamin ya ga dan uwan nashi
ko ka san wani mutum ko wasu mutanen da aka taba yin garkuwa da su
haƙiƙanin gaskiya wanda an kai garkuwa da su ni ban ma ya garge su a yadda muke samun labari daban-daban ana ba mu labari ko wanda ke dauka muna jin labari daban-daban ko da yaushe ana daukan mutane kuma daukan mutane a wannan Najeriya ma yanzu abin ya zama mana wani abu daban wanda shine komai damu mu a Najeriya
to ya batun biyan kudin fansa kafin a sako mutum ko mutane
to kudin fansa ana biya kuma so da yawa ana kawo mutum a ce sai an biya kudi amma yayin gaskiya ka san wasu ana ji musu kunnen ce da kasu kusko su faɗi abinda sun ka biya wasu kuma su ba ya furuci ce wanda zalle ga abinda sun ka biya yan uwan su ba ya faɗi abinda sun ka biya kamar su karɓi da uwan su suna biya su karɓi da uwan su wasu kuma ba su saboda su ji tsoro kuma kada abin ya sake biwa baya bisa ga abinda sun ka biya din nan kuma a tume su akai
da yawa ana sace mutane a nemi su biya kudin fansa kuma ba su da kudin nan na biyan kudin fansar ta yaya suke samu kudi har su kai ga biyan wannan kamu da aka yi musu
to kudi wanda aka kama an bai da kudi ba halin da bai shiga domin a kowane ji labarin har da jaki ne ya saida akan neman ya biya kudin fansa ka ko sai a karshe an na ce mutum jakin da ke hawa ya zo ya itace ya zo ya saida an ka ce ya saida shi don a biya kudin fansa an kai gargara da gona da gida babu dabbobi ba abinda ba saida ba akan neman kudin fansa duk da wani wanka dauke shi ana ganin duhun shi ne ana ganin kamar akwai kudin to a wai gari kila bai mallaki ko da 10,000 ba ruhi asiri Allah ya mai na ce na sha a ganin cikin sa sai na dauke shi ana neman kudin na ko babu su
suna na Dahiru wakilin sarkin samarin kara akiyele Dahiru kansa ake kira na to gaskiya masu garkuwa da mutane ina ganin aikin nan bai da kyau
saboda me
saboda mafi yawan mutanen da suke garkuwa da su idan suka dawo bayan kwana biyu sai ka ji an ce mutum ya mutu da saboda sun je sun kai can cikin daji zuciyar ta buga ba ma karban kudin ba ai karban kudi yana dama idan kana da abun da bada wanda bai da abun bada ai ba a kinnafin shi wanda yake da abun bada da ake kinnafin shi ne matsala
ka san wani mutum ko wasu mutane da aka yi garkuwa da su
gaskiya na san mutane zai kai mutum biyu irin akwai wani dacci da ana kin suru lagba na yake maniya an taba kinnafin shi kuma akwai wani wanda ake kira Lai Musa Mibu Allah mai cikawa shi ma nan ibada ake mai kinnafin
to menene sakonku ga masu satan mutane
gaskiya sakon mu ubangiji Allah sa su tuba su bari dan wannan abun bai da kyau ba hanya bace ta musulmi hanya ce wanda kowa yana yin ta wai suna yin ta wanda suka bata wa mutanen musuna
sunana Muhammad Bankano le ibada
me zaka ce game da satar mutane
gaskiya bai da kyau zalunci ne saboda ba su fake gaskiyar su ba kawai kai garkuwa da mutum ka daukai gaban za bai ma komai ba ali bala sai an biya kudi ba gaskiya bane
ka taba ganin wanda an kai garkuwa da shi
wallahi ina ji dai amma ni Allah kai ban taba gani ga idanuna ba
da kaga wanda yake garkuwa da mutane ko kuma wanda yake garkuwa da mutane me zaka ce
addu'a zan yi Allah ya shiryar da shi ya mai da shi kan hanyar musulunci
sunana Umaru Bagire Ibadan abin da naka cewa bisa ga masu garkuwa da mutane duk wanda kaga yayi garkuwa da mutum dan uwa ne ba musulmin kirki bane don musulmin kirki bai zo ya dauki dan uwa ne yi garkuwa da shi dan a bashi kudi kuma sannan ya daukai ya kai shi mugun wuri da aje dan ya wala sai ina mutunci yake na ina girma haƙin ba mutunci ga wannan abu kuma duk mai haka nan bai gama lafiya kowaye shi bai gama lafiya musulmi wanda kai Allah ya taro shi in musulmin kirki na ya bari
kuma in ba musulmin kirki na ba
to Allah ya taro shi ya bari
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaida Hassan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
labarin da muke samu a nan kasar Ghana ya nuna cewa shahararren dan wasan nan Asamu Diallo ya gabatar da bukatar sabar kuɗi rabin dollar miliyan daga Kumasi Asante Kotoko sa'an nan yayi mata wasa maganganun da ake ta yayatawa dangane da Baby Jet wato Asamu Diallo na ƙara inganta a dalilin sai ko da aka samu tsakanin sa da club din of East United na Indian Super League ohun dan wasan na Sunderland yayi wasanni guda 8 inda ya jefa kwallaye 4 of East United tuni
ya iso gida Ghana. Tsohon captain din Accra Hearts of Oak Owusu Bempa a cikin wani sako na ta'aziya ga iyalan yaran ɗan kankanana da sun ka mutu a hatsarin wani bus a ofisu. Dan wasan wadda daga wannan gari da hatsarin ya abku yake ya faɗa cewa yayi bakin ciki matuka gaya da samun labari na wannan hatsari da aka samu yana mai fatan za a dau matakai domin tabbatar da hakan din bai saki abkuwa ba. Hatsarin dai ya faru ne yayin da African Soccer Vision Academy ke kan hanyar ta komawa ofinsu daga Afranco bayan ta gama wani atisayen rajistan ɗan wasan inda hatsarin nan ya abu. Owusu Bempa cikin wata hira ya bayyana cewar shi ma ya taba samun irin wannan hatsari akan haka yake kira ga ainihin kuma kwallon kafar kasar Ghana da ta taimaka wa wasanni na ɗan kankananan yara da ake cewa coach football. Wata club AC Monza Italian Serie B ta dauke dan wasan kasar Ghana Kevin Prince Boateng a wata yarjejeniyar shekara daya. Dan wasan mai shekaru 33 dai ya kula yarjejeniya da Monza ne daga club na Serie A da ake cewa Fiorentina a cikin makonni da suka gabata ta rinka neman wadanda za su bukaci dan wasan na tsakiya. Boateng dai an dauke shi a matsayin wani ƙarin rauni ne ga club din Fiorentina bayan dawowarsa daga rancin da aka bayar da shi ga club din Turkiya wadda ake cewa Besiktas wadanda sun ka yadda su ci gaba ko kuma dai su dauke shi ya dawama a wannan club. Da haka muka iso karshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktara ba sakin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Wa gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma sai labarai a takeice.
India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta India da ake kira ICMR a takaice ta faɗa a jiya Talata cewa mutum ɗaya cikin 15 'yan sama da shekaru 10 na ɗauke da kwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kamu da ita a baya bisa ga gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da 29,000 a faɗin ƙasar tsakanin tsakiyar watan Agusta da tsakiyar watan nan na Satumba. Amurka ta sanya wa wasu kamfanoni 13 da mutane 6 takunkumi a kokarin da take yi na dakile hanyar samun kudaden gwamnatin Syria ta shugaba Bashar al-Assad. Ma'aikatar Baitul Mana Amurka ta faɗa a yau Laraba cewa shugaban babban bankin Syria na daga cikin waɗanda aka sanya wa takunkuman. Haka kuma shugaban hukumar leken asirin Syria da kuma wani dan kasuwar kasar wanda ake zargi yana da alaka da gwamnatin Assad. Ma'aikatar ta kuma ce an sanya takunkumi kan duk wasu kaddarorin mutanen da kuma waɗannan kamfanonin da ke Amurka. Kuma ƙasar ta haramta wa Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban ƙasa mai zafi a daren jiya Talata inda suka kwashi tsawon minti 90 kowannen su na kokarin nuna wa Amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru 4 masu zuwa ba.
To masu rare da haka muka kawo ƙarshen shirin nan baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kamu za ku ji wata tawaggar abokan aikin mu da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leather's Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.